sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22 25 da kuma 16. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tashoshin FM na Voice of Africa akan mita 102.5 ta jiragen radio, sai kuma jiragen radio amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalot da kuma Niya. Kana masu na'urar computer a duk lokacin da suke son kama tashar to sai su daddangula voahausa.com. Masare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau Alhamis 10 ga watan Nuwamba na shekar 2016 Ladan Ibrahim Ayone daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokaci. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, ga kanun labarai.
Dubban jama'a dauki da kwalayen da ke tur da zababban shugaban Amurka Donald Trump a zaman mai aki da warin launin fata da kuma tsana ko take hakkin mata sun yi zanga-zanga a titunan birane da dama a nan Amurka. Zababban shugaban na Amurka kuma Donald Trump yana shirin bayyana karin farko yau Alhamis a fadar White House tun bayan da ya ba kowa mamaki wajen doke Hillary Clinton. Attajirai na kasar China suna kara zurta wato arzuta kansu ga dangadan duk da kuma bani tattalin arzikin kasar ke fuskanta, sai dai kuma suna kwashe wadannan kudade suna yin waje da su.
To kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku yi cewa biyo bayan zaben Amurka baya fita haihu, domin ko yanzu ana zanga-zanga a wasu birane, ko menene tasirin hakan?
Kowane dan kasa yana da dama idan abu ya mar daɗi ya fito ya nuna, in ba abu bai mar daɗi ba ya fito ya nuna.
Haka ma a can babban birnin tarayyar Najeriya wato Abuja, ƴan Shia sun yi zanga-zanga, su kuma menene yayi zafi?
Talalle su fito su ruwa su tsaki dangane da wannan take hakkin dan adam din da ake wa ƴaƴan wannan abun a dakatar da shi, sannan kuma a gaggauta sako mana da jagoran mu.
Kuma Jummai Ali za ta shigo da shirin ta na sai bango ya tsage, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Dubban jama'a dauke da kwalayen da suke yin tur da zababban shugaban Amurka Donald Trump a zaman mai aki da warin launin fata kuma wanda ya tsana ko yake da ra'ayin danna haƙƙin mata sun yi zanga-zanga a titunan birane da dama a nan Amurka domin nuna rashin jin daɗin nasarar da ya samu a zaben shugaban ƙasa. Mutane masu yawa sun cika titin Fifth Avenue na birnin New York daidai gaban ginin Trump Tower inda zababban shugaban yake da zama, dauke da kwalayen da ke cewa soyayya ta fi ƙiyayya. Kalmar tafi a turance ita ce Trump, wato suna amfani da sunansa. Wasu gungun jama'a kuma sun taru a gidan da Trump yake shirin shiga, wato fadar White House a nan birnin Washington. A daidai wato nan kan titin Pennsylvania Avenue a sabon hotel na Trump da aka bude, masu zanga-zangar sun taru suna cewa ku faɗa da ƙarfi kuma a fili, muna marhaban da 'yan gudun hijira a nan. A wasu sassan na yankin gabashin Amurka an gudanar da zanga-zanga a biranen Miami a jihar Florida, sai Philadelphia a jihar Pennsylvania da kuma Boston a jihar Massachusetts, inda 'yan zanga-zanga suka riƙe kwalayen da ke kiran da a tsige Trump a kuma kawo ƙarshen amfani da tsarin wakilan zaben shugaban ƙasa, wanda tsarin mulkin Amurka ya tsayar a zaman hanyar zaben shugaba, wanda kuma ya sa Trump ya zama shugaban ƙasa duk da cewa Hillary Clinton ta samu ƙuri'u fiye da shi a lokacin wannan zaɓe. A can yankin yammacin Amurka, masu zanga-zanga a biranen Los Angeles da San Francisco a jihar California da birnin Portland a jihar Oregon da kuma Seattle a jihar Washington sun yi maci suka tara hanyoyin mota domin nuna fusatar su da samun nasarar Trump. A yankin tsakiyar Amurka an gudanar da zanga-zanga a Chicago da ke jihar Illinois, sai tagwayen biranen Minneapolis, St. Paul da ke jihar Minnesota da Omaha, Nebraska da kuma birnin Kansas ɓangaren jihar Missouri. Har a jihar Texas ma, wadda jiha ce ta 'yan jam'iyyar Republican, an gudanar da zanga-zanga a wasu manyan biranen ta cike da Dallas da Austin babban birnin jihar. Babu da wani rahoton tashin hankali a lokutan zanga-zangar. Babu wani daga ɓangaren Donald Trump da ya mai da martani kan waɗannan zanga-zangar nuna ƙyaman nasarar da ya samu da ake yi.
Zababben shugaban Amurka Donald Trump zai bayyana farko yau Alhamis a fadar White House tun bayan da ya ba mamaki na doke Hillary Clinton a zaben shugaban ƙasa da aka yi a ranar Talata a nan Amurka. Trump ɗan jam'iyyar Republican zai gana da shugaba Barack Obama domin fara tattauna hanyoyin miƙa mulki ta yadda Trump zai iya shiryawa don ya fara shugabanci daga ranar 20 ga watan Janairun shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu. Obama ya yaki neman zaɓe ga dangaren da abokin hamayyar Trump wato Hillary Clinton ya kuma bayyana cewa faduwar zaben yayi masa zafi. Obama ya ce kowa ya san akwai bambanci mai yawa tsakanin na da shugaba mai jiran gado, amma ku tuna shekaru 8 da suka shige akwai bambanci mai yawa tsakanin na da shugaba Bush, amma jami'an gwamnatin shugaba Bush sun yi duk abin da ya kamata na kokarin su domin tabbatar da cewa na karɓi mulki ba tare da tangarda ba. Obama ya ce zai yi bakin kokarin sa domin tabbatar da cewa Trump ya samu nasarar shugabancin sa, kuma ya umurci dukkan ma'aikatan fadar White House da su aiki tukuru domin tabbatar da cewa shugaba mai jiran gado ya samu nasarar kawo mulki ba tare da tangarda ba.
Labaran duniya suna zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Attajirai na kasar China suna ƙara arzuta kansu ga dangadan dukkan kuma banda tattalin arzikin kasar ke fuskanta, kuma suna kwashe waɗannan kuɗaɗe nasu suna yin waje da su. Ana ci gaba da kwashe kuɗaɗe daga kasar ana waje da su duk da tarnaƙin da gwamnati take da kuma ƙoƙarinta na ganin an maido da kuɗaɗen da aka jibge a ƙasashen waje. A bana, wasu ƙarin mutane 65 a kasar China sun samu shiga cikin jerin attajiran da suka mallaki fiye da dala biliyan, wato miliyan dubu ta dala Amurka, abinda ya nuna ƙaruwar attajirai a daidai lokacin da tattalin arzikin kasar yake ja da baya. Mujallar Forbes ta ce yawan arzikin attajirai guda 400 na kasar China da ke cikin wannan jeri nata ya ƙaru da kashi 14 cikin 100, abinda ya ninka ƙaruwar kusan kashi 7 cikin 100 da tattalin arzikin kasar ke yi. Mawallafin wata mujalla mai suna Hurun Report da ake bugawa wata-wata ya ce a cikin kasar China da ke doron nahiyar Asia kawai, yawan attajiran da suka mallaki akalla dala miliyan 1,000 kowannensu ya zarce yawan masu irin wani arziki a Amurka wadda take da biloniya guda 535, sannan kuma akwai ƙarin mutane 94 masu akalla dala miliyan 1,000 a tsibiran China na Hong Kong da Macau da kuma Taiwan. Jerin attajiran na kasar China da aka wallafa a cikin mujallar Hurun ya nuna cewa yawan attajiran da suka mallaki akalla dala miliyan 300 kowannensu a kasar ta China ya ƙaru da mutane 179 a cikin wannan shekara kawai. A da wannan jerin yana da sunayen attajirai 2,056 waɗanda kowannensu ya mallaki fiye da dala miliyan 300.
Rundunar sojojin Amurka ta faɗa jiya Laraba cewa hararen da take aunawa ta sama akan mayakan ƙungiyar Daesh a Iraki da Siriya sun kashe fararen hula 64 suka raunata 8 a cikin shekara guda da ta shige. Wannan sabon adadin da rundunar mayakan Amurka a yankin gabas ta tsakiya ta bayar ya kawo adadin fararen hulan da aka kashe tun fara wannan yaki a kan Daesh a watan Agusta na shekara 2014 zuwa da 19, yayin da aka ji rauni ma wasu 37. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama 'yan kallo sun ce adadin ya zarce haka ne nesa ba kusa ba. A watan Oktoba, ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce hare-haren ta sama da sojojin ƙawancen da Amurka ke jagoranci so kai sun hallaka fararen hula fiye da 300 a ƙasar Siriya kawai cikin shekaru 2 da suka shige. Alƙaluma na ma'aikatar tsaron Amurka sun nuna cewa jiragen saman yaƙin Amurka ne suka kai kashi biyu na uku da dukkan hare-haren ta sama. Labaran duniya kenan, ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu faro takun da batun zanga-zangan da ake yi yanzu haka a wasu birane a nan Amurka sakamakon zaben shugaban Amurka. Akan haka na tattauna da Professor Yusuf Alhassan na Jami'ar Kansas da ke jihar Missouri ko me wannan yake nufi a demokradiyya a Amurka.
To a takaice, kamar yadda ni kaina na fahimta, wato dai an yi zaɓe kamar yadda ka faɗa lafiya amma baya ta haihu. Me nake nufi a nan? Gaskiya wannan zaɓe da aka yi wato ya ba wa mutane mamaki yadda aka yi Mr. Donald Trump ya ci wannan zaɓe na 270 na abin nan wakilai na musamman, wato electoral vote, inda har a yanzu da ana nan ana kirgar wato ƙuri'un ba a gama ba, kuma wannan ƙuri'u da ake samu wanda ke cewa popular vote ta fi yawan samun ƙuri'u, wanda amma kamar yadda ka sani cewa wanda ya samu wannan 270 na electoral vote wannan wakilai musamman shi ne ke zama shugaban ƙasa. To wannan ya tayarwa da jama'ar ƙasar Amurka wato hankali tun ma ba ma magoya bayan ta ba, da dan kamar yadda na gani kuma na fahimta wato mutane ku san me za su yi akan wannan abu ba to nan da nan magoya bayan ta wanda suke ganin cewa wannan abu kamar wato akwai dai wani abu wanda ba wanda ya san hakikanin gaskiyar abin da ya faru yadda aka yi har Hillary ta sha kasa haka so shine yanzu mutane suka fito suka fara nuna damuwar su suna zanga-zanga a garuruwa daban manyan turani a kan nan kamar yadda kai bayani cewa gaskiya wannan zabe a amince da shi ba ko kuma bai dace lalle abu ba ta sake zane ba
to prof da yake ba abu ne da aka saba gani zan ce aka saba gani a nan Amurka ba shin wannan zai iya yin wani tasiri ga wannan zaben ko kuma ga gwamnati mai zuwa
wato kasan nan tana da wani abu ne da wanda ake cewa wato wannan freedom of speech da kuma freedom na abin nan yin zanga-zanga kowane dan kasa yana da dama idan abu ya mar dadi ya fito ya nuna in ba abu bai mar dadi ba ya fito ya nuna so wannan suna amfani da damar da constitution din kasan nan ya ba su na nuna cewa rashin jin dadin su na Donald Trump ya ci zabe to har a yanzu babu wanda ya san inda wannan zanga-zanga ta dosa kuma ba a san yadda za a kare ta ba gaskiya kamar yadda ka sani wannan abu ne da aka fara shi jiya zai kare yau zai kare gobe zai kare wannan sati to babu wanda ya san wato kashin wannan al'amari amma babu shakka a cikin kamar kasar ta dan kama wuta saboda yadda ra'ayin mutane zai sha bamban kuma yannan ya nuna mana kasan nan cewa wato araba take bi masu munna suna nan suna munna su waɗanda suka zaɓi Mr. Trump lallan shugaba adali me sirrin zaman lafiya in ya so ai zaman lafiya in yake ko a tashi sama to a can babban birnin tarayyar Najeriya ko ƴan kungiyar Shia ne suka yi zanga-zanga na cewa an yi biris da shugabansu da aka kame yau watanni 11 amma gwamnatin tarayya ba ta ce komai ba ga Hassan Maina kai ne da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
zariya masaka justice
yadda wasu ƴan kungiyar Islamic Movement of Nigeria suka gudanar da zanga-zangar lumana inda suka mamaye ofishin hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Najeriya da ke nan Abuja domin neman a sako shugabansu Said Ibrahim Elzakzaki Abdullahi Muhammad Musa shine jagoran masu gangamin
an je an harbi jagoran mu an ji mishi ciwon zuciya idan shi daya ma baya gani kuma sun aje sun kisa sake shi su ba su kai shi kotu ba sun ce bai wani laifi ba suna kare shi ne to na irin kariya ne kake ba mutumin da kaje gidan shi ka harbe shi ka kashe mishi aya kuma ka kika sake shi ka kika kai shi kotu saboda haka kuma Human Rights Commission ba har yanzu ba su yi wani abu mun zo nan so da daman gaske ko lokacin amma ran da burita ya zo nan kawai ya ce shi mutum bakwai kawai suka kashe sai suka fitar da report din su akan cewa an tare mishi hanya an wulakanta shi dole a hukunta wanda suka abin nan to kaga wannan rashin adalci ne shi yasa muka saki dawa gurin su ya kamata su a matsayin su na hukumar kare haƙƙin bil'adama su magana akan cewa babu wata doka da tace a kama mutum a aje shi ba a kai shi kotu ba a kai shi kuma ba abinda nake ce maka shine ita fa gwamnati bata kai malam kotu ba yanzu ba magana a jira kotu bane ai suna zuwa kotun sun zo kotu sun ce suna kare shi ne to bai son a kare shi ba ma san irin wannan karin
Mutar Abdulrahman Awal daya daga cikin jagororin wannan zanga-zanga ya nuna takaicin yadda hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Najeriya ta dauki matakin gaugawa yayin da babban hafsan sojin Najeriya Lieutenant General Tukur Buratai ya kawo koken cewar ƴan Shia sun tare masa hanya a Zaria amma sai gashi wata da watanni tana ta jan kafa dangane da nasu koken
lokacin da aka yi waƙiyan Zaria gaban sojoji Lieutenant General Buratai Yusuf Buratai ya zo ya kawo ƙara a gurin su dangane da cewa an yi kokarin hallaka shi sun yi zabura awa 24 suka fitar da panel wanda zai bincike dangane da haka to mu kuma fa yau watanni 11 da wannan waƙiyan babu wani abu da suke cewa dangane da wannan
to yanzu ta kamar mai me kuke so a yi
lalle su fito su ruwa su tsaki dangane da wannan taka haƙin dan adam din da ake wa ƴaƴan wannan abun a dakatar da shi nan kuma a gaggauta sako mana da jagoran mu
to sai dai kuma babu wani jami'i a hukumar kare haƙƙin bil'adama da yadda yace komai kuma jami'ar hulɗa da ƴan jaridu ta hukumar ta ce babban sakataren hukumar ne kadai ke da ikon yin magana da ƴan jaridu yayin da kuma ta ce mana baya nan Hassan Maina kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
to har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce karfe 10 na safe da minti 14. Ga kuma shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraro. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shiri. Yau cikin yadda Allah Hajiya Zainab Ahmed, minista a ma'aikatar kasafin kuɗi da tsare-tsaren tattalin arziki, za ta yi da bada amsa ga dukkan tambayoyin da aka mata a wannan fili na Sibango ya tsage.
Assalamu alaikum.
Magana
Ibrahim SD ko kwane aikin sama yanya ba sakatare na kungiyar muryar ma'abota kafar yaɗa labarai da ci gaban ƙasa. Tambaya ta ta farko ita ce ganin gwamnati ta ware wasu kuɗaɗe a baya don tallafa masu ƙananan ƙarfi. Shin wani shiri ne kuke yi don wajen ganin gwamnati ta wajen ganin tallafin nan ya isa ga ƴan karkara musamman wanda aka ce sai ta yanar gizo ne ka cike waɗannan fama-famai kuma ga shi ƴan karkara ba su san wani abu kwamfuta ba wallahi har su cike waɗannan form. Sannan tambaya ta ta biyu ita ce a matsayinki na minista na ministan kasafin kuɗi wani alfanu yarjejeniya da gwamnatin ƙasar India ta yi da gwamnatin Najeriya nan shin wani tasiri wannan yarjejeniyan zai haifar a wannan ƙasa ta mu Najeriya? Eh guda biyu kenan.
Eh to tambaya ka ta batun India din nan ta bada ansa wani yayi tambaya akai a saboda haka za ta baka ansa ga tambayar ka ta farko minista gare ki.
Wannan na ji daɗin wannan tambayar da kai saboda shugaban ƙasarmu President Muhammadu Buhari cikin duk tsare-tsaren da ake abin da ya fi faranta mishi rai shi ne wannan tsarin tallafi da aka yi domin taimakawa marasa ƙarfi. Tsarin nan da aka yi a cikin tsarin kuɗi na wannan shekara an keɓe kuɗi biliyan 500 domin wannan tallafi. Kuma na fara bayani kafin an riga an fara kuɗaɗen da na ce an ba wa bankin kai da kawowa wato Bank of India.
Minista ban tare numfashinki ba don ganin lokaci shi ai tambaye shi akan cewa ƴan karkara tunda an ce ta yanar gizo za su nemi ko mutum yana iya neman bashin nan ta dandali ko kuma yanar gizo so su mutanen karkara da ba su da shi waya za su tambaye su kenan.
Okay, tambaye shi kenan. Cikin wannan tsarin akwai wani tsari da aka yi na cewa za a rika ba wasu kuɗi har ma ana cewa kuɗi naira 5,000 kowane wata. Abin da muka shi ne mun samu wasu bankunan wanda suka nemi agent wanda za su shiga ƙauyuka je su rajista mutanen wanda ba za su iya fitowa cikin gari ba. Don suka musu rajista za su ba su kati sannan agent ɗin nan da bankin kansu su ne za su riƙa ba waɗannan mutane wannan kuɗin da aka shirya za a ba su a kowane wata. Akwai abin da ake kira ban san me zai ce da Hausa biometrics Hajiya.
Na sai to ni ma Allah jin sai na tambaya abokanan aiki ci gaba da bayani.
Za a ba su kashi sannan kowane wata za a ba banki guda ɗaya kowane ko banki guda ɗaya da aka za a ba wannan aiki. Bankin nan za su yi amfani da branches din su, za su yi amfani da menene sunan microfinance bank, za su yi amfani da agent wanda suke cikin ƙauyukan kansu kamar a ce akwai ƙauye wanda akwai masu sai da recharge card za samu shi ne recharge card din nan mai sai da recharge card din nan yana da waya ke ko wasu mutanen da muke san ba waɗannan kuɗaɗen wasu ko wayan ba su fasa masu waya kuma nasu ya fi sauki saboda ta hanyar waya za su ga cewa an sa musu kuɗi a account din su. Bankuna za su je har ƙauyuka su buɗa wa mutane account na banki sannan kowane wata banki da waɗannan agent ɗin nasu za su je garurrukan mutane mutum ba za a ce je local government ya je an shigo ba za a je ne ƙauyukan su a ba su kuɗaɗe amma sai an gama wannan registration don a tantance cewa mutumin nan mutanen nan gajeru ne sosai suna buƙatar wannan tallafi kuma ba wai za a zabe ka ne dan ka san wani ba, kawai za a zabe ka ne wanda an je an yi taro da mai unguwa da kuma manyan unguwa, za a ce musu wane ne wanda suke suna bukatan taimako a wannan unguwan naku, sai su ce wane kaza, za a je gidan wane kaza din a yi shi tambayoyi, a ce wane irin aiki kake yi, mutane nawa ne a gidanka, yara na makaranta, to haka za a yi rajistarin mutane, kuma haka za a rika fara ba da kuɗin. Kuma wannan cikin wannan tallafin banda kuɗin da gwamnatin tarayya take da World Bank ma sun ƙara mana wasu kuɗi a kai. Kuma har yanzu ila yau akwai wasu bankuna na ƙasashen waje da suke da also suna da kuɗin su ƙara kuɗi a kan wannan, saboda an lura cewa hanya ce da za a iya tada mutane da yawa a taimaka musu.
To minista, mun gode da wannan bayani, ban san ko zaki ansa tambaya ba ko kuma dai kawai mu baki, tunda na san kina da meeting din da zaki je.
To mutum na
gaba na karshe, ka zo matso kai tambaya ko.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum
assalam.
Yaqub Yobe daga Mugu Kusani, karamar hukumar Teka, jihar Yobe, Najeriya, mazaunin garki Abuja. Tambaya ta ga Hajiya a wannan filin shine, cikin kasafin kuɗin da ake na shekara, wai shin gwamnatin tarayya ba ta ware wa gwamnoni kuɗaɗen su da za su biya ma'aikatan jihohinsu ne? Saboda na ga a jihar Bauchi da jihata ta Yobe koran ma ma'aikata ake yi. Tambaya ta gaba, an ce a arewa maso gabashin nan za a jiggina gidaje don mayar da 'yan gudun hijiran nan kowa ya samu muhalli, za a gina musu. Kuɗaɗen nan an cire suna a cikin kuɗin tallafi koko ana niyyan cire? Ina tambaya ta hajji.
To, na biyun nan ban san ko ta ba da ansa a baya ba, amma dai bari mu baka da minista. Minista gare ki.
To, iya to, a tambayar shi na farko, gwamnatin tarayya ba ta keɓe kuɗi ta ce ga shi don a ba gwamnatin jiha su biya albashi. Gwamnatin jihar nan fa su ma gwamnati ne na kansu. Suna da gwamna, suna da majalisarsu, suna da kuɗaɗensu na yau da kullum da suke ansa su ma, amma a cikin tsarin kundin tsarin ƙasar wata constitution, kowane wata kuɗaɗen da aka samu gaba ɗaya ana rabawa a ce federal government ga taki, kowace jiha ga nata. To su ne suke da nauyin biyan albashin ma'aikatansu. To gwamnatin tarayya cikin budget ɗinta ba za ta keɓe kuɗi ta ce ga kuɗi na biyan albashi na ma'aikatan da ke jihohi ba. Gwamnatin jihohi wannan su ne suke da wannan nauyin yin wannan. A tambayanka na biyu kuma, da gaske ne akwai gidaje da gwamnati ta shirya cewa za a yi kowace jihar ƙasar nan domin ma'aikata na tsakatsaki su samu gidajen nan. Akwai kuɗaɗe da aka sa a cikin ma'aikatar manyan ayyuka, wato Ministry of Federal Ministry of Works, sannan kuma cikin wannan sabon tsari na shekarar 2017 da muke muna shirin keɓe wasu kuɗi musamman domin aikin ya tashi ci gaba sosai. Wannan shekarar suna ta ƙoƙarin samun filaye don kowane state an je gwamna shi ne zai ba da fili, sannan a samu waɗanda za su yi aikin, a samu a yi su contract ɗin, su waɗannan abubuwa ana yin cikin wannan.
To amma ban tare numfashinki ba minista, amma ina ganin shi tambayan shi akan fa yana batun arewa maso gabashin Najeriya inda 'yan Boko Haram suka yi, ko akwai wani tanadi? Tambayar shi kenan.
Akwai kokarin da state government su ma suke yi da kansu, kamar a jihar Borno musamman akwai gidaje da shi state governor ya fara gina. Na san musamman ma ya zauna a Bama saboda ginin waɗannan gidaje. Federal government ita ma akwai kuɗaɗen da aka keɓe, wanda idan aka samu cewa wuraren an samu kwanciyar hankali har ma'aikata na iya zuwa su je su fara aiki, za a fara ɗin. An riga an yi plan wuraren da ya kamata a yi gini, ba kuma gidaje kaɗai ba, har da makarantu da asibitoci da hanyoyi. Akwai ayyuka da yawa da za a arewa mafi gabas.
To mun gode kwarai 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 Hajiya Zainab Ahmed, minista a ma'aikatar kasafin kuɗi da tsare-tsare, da kika samu dama kika zo wannan fili, kika ansa wasu daga cikin tambayoyin masu sauraron mu mun gode.
Ina na gode Hajiya Jummai da kuka gayyace ni ga wannan fili.
Masu sauraro abinda ya sauka kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa muna godewa wakilin sashen Hausa Nasiru Alhikaya da Malam Yunusa Buhari Kumuriya waɗanda suka taimaka aka ɗauki wannan shiri na sai bango ya tsage akan faifai. A huta lafiya.
Oh, yanzu kuma mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka yi komuna.
Za mu fara ne da sakon Hafiz Balarabe wanda ya ce hakika nasarar Donald Trump bata zo da mamaki ba domin ko ya nuna Amurka ba su da kibiyar siyasa daya ko da yaushe suna sauya abin da suke so. Amurka menene na zanga-zanga? Ashe dai ba mutanen Afirka ne kadai ke irin wannan ba bayan bayyana zabe. Kurungumu kaddara kawai Donald Trump ya lashe zabe sannan Hillary ta aminta da kayan da aka mata hammata ta yashi munna. Inji Nasiru Kainuwa Hadejia. Sai sakon Lawal Gigir dan masanin Gigir daga jihar Yobin Najeriya wanda ce salamu alaikum VOA Hausa. Allah ya sa zaben Donald Trump ya zama alheri ga al'ummar kasar da duniya baki daya. Hakika shugaba Muhammadu Buhari kai ka umarce mu da misak tun daga sama har kasa to yanzu ga irin ta nan mun dauko kara da kiyashi. Wallahi ya kusan shekara biyu kenan tunda muka zabi sanatan Kano ta Kudu Honorable Kabir Ibrahim Gaya. Ba mu ƙara ganin sa ba, mun aika masa da kudurin mu ya ki ya aika mana da amsa. Assalamu alaikum VOA Hausa. Ba shakka lashe zaben da Donald Trump yayi ya zo mana da mamaki. Allah ya sa hakan ya zama alkhairi ga Amurkawa da ma kasashen Afirka. Wannan sakon ya fito ne daga Kabir Nasir Shemi. Dakarun kasar Iraki ya kamata fadan da kuke yi da mayakan IS a garin Mosul ku rika tantance aya da tsakuwa wajen mutanen da kuke kashewa. Wannan sako ya fito ne daga Haruna Muhammad Katsina. Ina miƙa sakon taya murna ga zaɓen shugaban ƙasar Amurka Donald Trump. A gaskiya ba haka aka so ba, amma wannan ya ƙara nuna cewa Allah ne mai cikakken iko domin shi ke ba da mulki ga wanda ya so kuma ya karɓa daga wanda ya so a duk lokacin da yake so. Sako daga Badamasi Aliyu Rijalle mu Kano.
Adalla kafin magargare ga labarai amma wannan karan a takaice.
Dubban jama'a dauke da kwalayen da ke hintar da zababben shugaban Amurka Donald Trump a zaman mai yaki da wariyar launin fata kuma wanda ya tsana ko yake da ra'ayin danne haƙƙin mata sun yi zanga-zanga a titunan birane da dama a nan Amurka domin su nuna rashin jin daɗin nasarar da ya samu a zaben shugaban ƙasa. Mutane masu yawa sun cika titin Fifth Avenue na birnin New York daidai gaban ginin Trump Tower inda zababben shugaban yake da zama. Dauke da kwalayen da ke cewa soyayya ta fi kiyayya, wasu gungun jama'a kuma sun taru a gidan da Trump yake shirin shiga wato Fadar White House a nan birnin Washington. A dainan kan titin Pennsylvania Avenue a sabon hotel na Trump da aka bude kuma zanga-zanga sun taru suna cewar ku faɗa da ƙarfi kuma a fili muna marhaban da 'yan gudun hijira a nan. Zababben shugaban na Amurka Donald Trump zai bayyana a karon farko yau Alhamis a Fadar White House inda yanzu nan jirgin sa yake sauka nan birnin Washington DC. Trump dan jam'iyyar Republican zai gana da shugaba Barack Obama domin fara tattauna hanyoyin miƙa mulki ta yadda Trump din zai iya shiga Fadar White House.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin sai an jima mu dawo muku da wani sabon shirin amma kafin mu tashi bari mu taya Ashiru Shitu Ruma munna auren diyarsa Zainab Ashiru Ruma da angonta Jamilu Bala Batsari wanda za ya kofar gidan mai martaba sarkin Batsari a ranar Asabar idan Allah ya kai mu. Ubangiji Allah ya ba da zaman lafiya. In an jima kuma muna so ne ashirinmu na waya ku bayyana muna ra'ayoyinku game da samar da burtali. Shin kuna ganin ya dace a bar masu kiwo suna yawo ko ku a samu musu wuri guda? Yanzu Amadun Kwa da Kwa nan sashen Hausa musamman Ibrahim Alfahamed da ya taya ni gabatarwa da Julie Gresham ta ba da umarni sai injiniyanmu Rob McLean. Ni Ilana Ibrahim ke cewa a cigaba da kasancewa da sashen Hausa domin jin shirin yau da gobe wanda Usman da Maryam za su gabatar. Kuma yau za su yi magana ne akan masu shafe-shafen mai domin canza kala. Ayi saurare lafiya.